بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا جيكين بجلاء السدول كما منا شاهينا الشيرين دبيار كل شنا تو منا كما ديرين عند ابن وهاب يا مغانا جماعة بصورة وقال وهاب من منا بهي وهاب دان منا بهي daga cikin malaman abin nan shugabannin malamai masu wa'azina aw wahab dan muna bahina cikin manyan malamai masu wa'azi shi abinda aiki ne wa'azi duk inda ka ga litafin wa'azi kana ganin magana dan wahab dan muna bahi eh a shi ya hima da kari wajen abinda shayi wa gargadi aw ai su wajen malamai guda to mutai dai karatu za mu gamsu guda guda masal dunya wal akhirati kama masal rajulin lahu darratani dan muna bai yace misalin duniya da lahira kamar misalin namiji na wanda addama ta bi kiya shi kiyo shi juna kamar sai rajulin lahu darratani kamar namiji na wanda addama ta bi kiyo shi juna ya arda ihdahuma askad al-akhara in dai yarda da guda to ya kusa guda fushi wallahi kore ku يا كم ثاني وقال بعض الحكماء ده daga cikin malamai masu hikima masu azi sun ce man malaka ha taiba duk wanda ya malki duniya ya wahala wa man dalabaha kana abdan laha wanda ku duka neman duniya kuma bawanta na adanaha mahi dan kadan na duniya la ya kashi bai isa wa kulluha dukkanin ta la ya guri bai wada tarwa kin jama'a kuna jin wa'azin ga wa an shadu ara duniya liman hiya fi yadayhi bala'un kullama kasura ladayhi هنا المكرمين لها بقصر وتؤلم كل من هانا إليه إذا سكنت عن شيء وداه وخذ ما كنت محتاجا إليه يجي أرى الدنيا أنا غير الدنيا فا لما هي جوان نندك إتا هي ريت أنا جهنم يعني بلاء والله مصيبة كلما كسر كنت يويت على ده بوني دوك تلو دولا تيويت جهنم والله مصيبة تيويت أنا كان ita duniya ta hinu tana walakantar da mukuramina laha masu girma gare ta bi kasarin da karyawa ba bai ne na ba wato kurimu tana girmama kullaman hana duk wanda ya walakantar alai duk wanda ya walakantar duniya shi ta girma wanda ya girma eh ta kawai bayatai barara kararar barewa idan saka na yi ta in kawai wadatu an shi in ga abu cikin duniya fa wallahi ba darbur shi ko kuma kunta muhtajin ka rika abin da kake da bukata ile zuwa gare iya kanta kenan abin da kaka so ka rika abin da kawai to rabu shi wa qala isa alaihi salam annabi Allah isa tsira da amince Allah tabbata mai yace la yasqim hubbud dunya wal akhirati fi qalbi mu'min wallahi cikin zuciyar mu'mini bai tsayawa cikin kokon zuciya ta son duniya da lahira gaba dai kama la ya saki mulma wannan kama yadda ba ya hada wuta da ruwa cikin kasko guda guda ka mutuwa fi ina in wahidi wa qala isa alayhi salam ya ma'ashal hawari ya futa ran abukani kutiba lakum ad-dunya am wajabta muku duniya Allah ya wajabta muku duniya amma wala tan ashu haka kuma shi ta gizo ta kuma ce ta gizo wurin zama la hayra fi darin usiyallahu fiha babu lahi ga gidan da aka sawa ma Allah ciki wala hayra fi darin la tudraku al-akhirati illa bi tarkiha babu alkhair gidan da ba a riskon lahira a samu alkhairin ta sai da bari ne wa tabiruha kullu da ita wa alamu ku sani anna asalu kulli khadiyatin asalin dukkan musiba hubbu dunyatan duniya wa rubba shahawatin sa'atin dayawa sha'a sa'a guda aw rasat tagadadda ahalaha mutanen tafuzunan bakin ciki dawila mai tsawo ko ba kan naba wa qala rajulun wa namziyati li abi hazim ashku ilayka hubu kaji abu hazim shi ba ina cikin mallamai masu wa'azi halu mana masu wa'azi eh abi hazim ashku ilayka hubu duniya ina kai kara gare ka san duniya walaysa li bidarin ba gida ta garan mu fa qala unzur fi ma ataka allah fiha unzur fi ma ataka allah fiha ka duba ga abin da Allah baka cikin ta wala ta husu ka rike shi illa bihi sai ga halaci ne wala ta da'u ka azai illa fi haqi sai ga hakin sa wala yadurukuhum duna san duna bai cuta maka in kai haka qala wa habu mun munabbi wa bu dan munabbi yace marar rajulun min al ubadi wannan miji daga cikin bayan Allah masu ibada ya shudi ala rajulin bisa ga wannan miji wajada hu sai sai mai mahmuman ina mai damuwa muna kisan ya sun kai ne kasa damuwa ta kai mai ko ina ya ji ta kai kasa fa kala masha anuka yace ba Allah lahiya araka mahmuman na gani kana cikin bakin ciki fa kala ajabani amru fulanin yace ni al'amalin wani dai bani al'amalin wani shi bani mamaki kana qarba laga min al-ibadati ma alimta yace wani hadi bi irin matsayi ne ga ibada ina bauta ma Allah summa raja ila ahli dunya sanan kuma ya koma cikin yan duniya muna tare da ku fa qala la ta'jab yace kake mamaki mimman yarji'u ga wanda ya koma ga wanda ya dawo walakin ajin mimman yasqi kai mamaki wanda ya daidaitu wanda ya tsaya ya bi Allah shi aka mamaki ba wanda ya bar Allah bai komo ga tambara wa anshadu fi dunya to kace waka a cikin dunya ala inama dunya gadaratu aikatin idha dalalan minha janibun jafa janibun hiya darul amalun ila illa fajaizu alaiha wala lazati illa masaibu akam fi nabil amsi aynul qarilatu wa qarra uyun damuha ya masakibu wala takatahil aynaka fiha bi amratin ala zahibin minha fa innaka zahibu ibn mubarak shima ala ku saurara jama'an na'am inna maduniya kaga dai duniya ga daratu wallahi wato ya dan koren aikatin gigin yana idha darra minha jalibu in kaga wani sashi nata kore yana kalkalniya kaba da kyau jafa jafa kaga wani gige kuma yahi ya bushe a gigin ya take duniya kenan hiya daru ita gidata malan dukiya ta shine ko mala malfa a wannan alguda babu shi naka da yayin huta ayasa mal amalu wannan shi yake kyau hiya daru gidata mal amalu babu wata gure cikin ta illa wajai sai suna zaka kwa girshi ma amalu babu gure cikin ta a ma amalu ma amalu eh da bara ba gaskiya abin nan na ku wanga naka mutane ta illa faja sai abin da kaza kwa duci alai hako wala lazatu babu da dadin cikin duniya illa ba sai musu wala da dadin kaje cikin duniya musiba da biwa fa kam da yawa su hinat tazahaha bil amsi jiya aini ijiya daruto mai sanyi ijiya wadda da sanyi ido sai duniya ta samu ta zahi wa qarrat ta sa sanyi ga uyun idanu dan wa hawayenta a yau mai yau saki ba zubi ana wala ta ka tarka kwallanta ga yana ka idanunka fiya cikin tabi auratin da hawaye haka ce lura ala zahirin bisa ga mai tahiya din haka ne ta wanda ya mutu ko inda ka zaka kai mabuji ne zaka yi qala ibn mubarak dan mubarak yace sami'tu bishr min al-harith duk wadannan mallan mawazina naji bishr dan harith ya tarana mun hina tarannum wato abinda tarannum magana da kuka da waka da kuka kuka waka waka ziza ziza shine tarannumi ya zauti lahu hazin da zauti cike akwai damuwa
wallahi na ima balaji kan zalai jin wa sagi malaji andi la dalihi ni wala amin qaddarna ki yaday man sa'alaki wala amin la tadarna huma thumma la yanzibu kuma azgalaki
qul kace di duniya ga duniya isni ki aikata ma bada laki duk abin da bayanan ni qatta halaiti min wasaqihi balaki ni dai na hita daga darmi ya gwanki wallahi in dai ya gwanki kaza ka kama wallahi ba dani ba duk wanda ke da laki anti la tazihi sai ba ki wata zali gare ni wala amri ina rantsuwa da malikin rayuwata qatta raknaki mun na baki wallahi ya dai ga hannaye masa alƙi wanda kake don kowa ka aiki doki shi ga kiran ina rantsuwa da malikin rayuwata latazar annahu muma wallahi tana dasawa bakan ciki kuma laye sai ku sanar wanda ka dasa ba shi bai falkawa me an gani ki daga shigar shigar ki wa an shadu
ala akwai bai sini ala inna madduniya ka ala minaimi wa mal hayru aishin la yakunu bidaimi ta'ammal idha ma nilta bil amsi lazatan wa amnaita hal anta illa kahalimi la hasaba
jama'a akwai magana ala ku ji ba'anan na'am inna madduniya kaga dai duniya wallahi ka ahalani kamar cuɗe cuɗe maholkin na'im mai kwana ta wallahi har ka duniya a maholki ta wa ma hayru aishi shi wa mi ala khaira abinci la yakunu bi na'im wanda bai zama kullu duk abin da ka samu duniya in shirye shiryen jin daɗi da sauransu wallahi yanki abin ko dai shi ke barka na hoga mun ya wallahi tahbiri wala kanta ko kuma ga abin amma ka mutu ka bar shi au ga abin suka kallo a ce baka ce iri to da hawa duk dai duniyar ta to ya ka jiya ta mal lura idza ma nilta bil amsi lazata in ka samu dadi jiya ba amma dai ta ka kare ta hal anta illa ka halin maka zan wuce kamar wanda ya mulki kamar wanda akwai irin wadanda kamar mulki da da su suna mulki suna son kudi an cika musu jukkura da kudi suna mu koyiya sai farka wa kudi ko ba haka ne amin to ha lalle ya samu kudi yankan nan da labura
waya to hey da dare buhun shinka aya shi da buhun shinka zai fara wa shi
da ta kuma shi
da yawa ga ibe da ko da gida ranar wacce kana rabu bai da ko da kuma naman ga alƙali sai ga baki ciki ya to sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai yi